بسم الله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, today is the 12th day of Ramadan, the year 1437 after the Hijrah of our noble Prophet sallallahu alaihi wasallam, the day which corresponds to the 17th of June 2016 AD. Yesterday we recited a verse which Allah portrayed to us what is going to happen on the last day. On the day of judgment, Allah is going to gather all together, mankind and jinn. And He will ask the jinn, why have you deceived and seduced a lot of people? And those who have followed the jinn in their seduction from the people would tell Allah that on that day, O our Lord, part of us enjoy part of the jinn. We used to enjoy each other in our life on earth. Until when the appointed time has reached, then we all come together in front of you after enjoying ourselves in the world. Then Allah will say, then your abode is going to be the hellfire. And you will stay in the hellfire for as long as Allah wishes. And that Allah, your Lord, is wise and is all-knowing. What is important to note here, when Allah gathered all the jinn, the angels, and all the human beings for judgment, Allah would charge the jinn and ask them, you have made a big toll on mankind. And evidently there is no any reply from them except that the man who followed them who said, part of us has enjoyed another part. This verse of the Quran comes contrary to what is in the New Testament. And it almost parallels with the Old Testament. Because in the Old Testament, there is no mention of jinn tormenting mankind. Everywhere in the Old Testament, the jinns invade mankind and torment them. In the New Testament, when Jesus came, He was curing the lepers, curing the sick, raising the dead. He was quoted as casting out devils in multitudes from people in the New Testament. When the Quran came, the last divine revelation, by deliberate omission, the Quran didn't even mention that Jesus Christ cast out devils. On the other hand, the Quran told us on the Day of Judgment, people will say, وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْعِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلًا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا. We have enjoyed ourselves. The jinn and the men that follow them and the shaitan enjoy themselves on earth. They were not tormenting each other. They were not fighting each other. They were helping each other to enjoy the life. So there is a problem with the casting out of the devils, which is well entrenched in Christian theology. It is definitely a misinterpretation of the scriptures, because we have in the Bible that when Jesus cast out devils, they said it's something which they have never seen in Israel. Nothing of such has happened in Israel. It is when he came, he started doing it. And when he started casting out devils, they told him, they said, it is with the devil he is casting out the devil. So Jesus gave them a reply. He said, every kingdom divided against itself is brought to dissolution. And every city or house divided against itself shall not stand. He said, if he is devil, and he is casting out devils from people, it means devils are fighting devils, and every house divided on itself will not stand. Meaning that he was curing them with the Spirit of God. Ruh al-Qudus. He was curing people with the Spirit of God. He is not curing people with the devil, because if devil will fight devil, then the house will not stand. This affirms that devils and people that follow them enjoy each other. They don't fight. If they fight, their house will fall down. Which Jesus confirms. So it's a metaphor. It's an allegorical expression. Jesus was curing people from sickness, doing miracles. But because 2,000 years back, people have no knowledge of science. People have no knowledge of medicine. The only explanation they give to medicine is bad spirits. But today, when Allah has opened knowledge, people could see that every disease has its own cause. Whether cosmopolitan or organic disease, they have causes. Then the Quran, which is the last book, did not go with the theology or mythology of the Jesus time about diseases. Because it's the last book, the book that has scientific facts omitted that Jesus was casting out the devil. Despite the fact that the Quran mentioned other miracles which even the Bible didn't say. The Quran mentioned that he creates from this clay a bird. The Quran also mentioned that he used to tell the Israel what they eat and what they hide in their houses. But the Quran didn't mention that Jesus was casting out devils. So we can see congruence of the Quran and the Torah. The Quran is so emphatic here. On the Day of Judgment, whatever we get is not a metaphor. That is actually what is going to happen. And on that day, confession will be true. And on that day, the devil, the Satan, will confess that I have not any power over anybody. I just call them and they follow me. I have no power. I just call them and they follow me. On that day, men that follow the jinn and enjoy the world, the vanities of world, they will confess, God, we enjoy ourselves. We are not punishing each other or fighting each other. So that the Quran has finally closed the chapter of this what do you call it, superstitious beliefs that were attributed or they were recorded in the Bible. So now man has to face God. So what is this enjoyment that was between jinns or the Satan and his descendants and human beings? What is this enjoyment? Is that they emblemish the world for them. They deceive them. They make everything beautiful for them. Things that are abominable are made beautiful. This is the work of the Satan, the work of the devil. You can imagine gate, man marrying a man. This is the work of the devil. If you look at it even scientifically, how can a man marry a man? How can man go to a man in places where it is not constructed, even biologically, for sexual desire? He will end up destroying him. Destroying the sphincter, so that there will be continence of feces. The risk of diseases, viruses, herpes, AIDS, colon cancer, rectal cancer, because they are doing things which is not designed for it. But yet the devil seduced them to think it's good, to the extent they are so powerful in the world. In nations like America or England, you cannot speak about gay, despite the fact that the Bible spoke about it, against it. Lesbians, the same thing. What will a woman enjoy from a woman? What the shaitan will they correct for them their evil deeds? Alcohol, what benefit does it have? It destroys your liver, it destroys your heart. It predisposes you to accidents. How many people die from accidents from alcohol? They said alcohol is the most dangerous drug on earth, from the people it kills. And yet we still continue to produce alcohol, breweries, and see people continue to drink it. Why? Because the devil is working on them. And on the day of judgment, they will confess to God, yes, the devil has deceived us, and we drank alcohol. The devil has deceived us, and we are gay. The devil has deceived us, and we are lesbians. All the things they call the good things of life is the suggestion of the devil. And this is what the confession is. So this closes the chapter. Actually, the Satan and his tribe and his followers, what they do is they decorate for human beings ways which are not good, and they see it good. Decoration is not punishment. They don't fight. And for those who obey Allah, the Satan has no power over them at all. He cannot seduce them, because they have the Spirit of God. They see the truth, and they cannot be destroyed. But for those who follow them, then they correct for them their bad deeds, and they enjoy themselves here. But on the day of judgment, hellfire will be there above. We pray to Allah to guide us to the steadfast. So Allah show us the work of the devil, so that we protect ourselves and the generations to come. May Allah show us light, straight path to the hereafter, so that when we meet Him on that day, we have nothing to do with the Satan, to do with the jinns, because they did not deceive us. May Allah protect us all. To بسم الله الرحمن الرحيم الله يقام يوم شاد يوغا وطا رمضان سترى دبو اي دقريه اولى سلاتين دبو قبائن هجر الله صلى الله عليه وسلم وليتهيبه واتوشابه كوي قواتن جهن بكرة دوه وشاشرة وقع في مكرن تتيو سجية إلا نعم لا يتكلم ويوم يحشرون جميعا لوقت عند الله بحارة سجبا دكا ملائكو دمتاني دع الجنة sai Allah yake musu ya ma'asharan jinni qad tasaffatu min al-ins ku jama'ar aljannu kun yawaita daga mutane wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana sabbaha ba'dana li ba'din wa tu'ya'u min al-ins sashin mu ya gida da sashi nan mutane za su ce ya ubangiji wannan sashin aljannu nan da ake kira mutane mun gida din duniyar mu kuma yawa nan azana da nan rabbana sabbaha ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana allazi ajjalta lana nan ne zamu tsaya kai duk abin da aka yi magana a mawqif ranar tashin kiyama huwa ala alhaqiqa abin hakikanin da ya faru ka zai faru ba maganar majaz majaz ana magana ne a duniya amma duk abin da yake faruwa yawma yahsuruhum jami'an thumma yaqulu lil kanu ya'budun haqiqa Allah zai tsayar da mala'iku ya tambaye su kun ku da mutane ku ka mala'iku za tambaye su ku ga buta ce kiyama ne babu maganar maja
alaga ta malan ga mai sadi
ne wani yake ne ya rubuta shi hausa sai fa to kana jin English submission to God, Allah, and having faith in all the prophets. The last is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we want you to recite, two of you, follow after me by saying, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. So you are giving testimony there is no deity worthy of worship except Allah. This is the meaning. So you are Muslims now. What's your name?
I'm Michael.
Michael.
Before.
So now what's your name? What's name?
Muhammad.
Mikael. Okay. Michael is Mikael. It's Michael is Mikael. Do you want to, or you want another name completely?
Muhammad.
Okay. And you?
Samuel.
So which name you want?
Abdul Latif.
Sorry. Thank you. So let them give them gifts for you from Muslim brothers to assist you. And we have a committee. We will sit down with you and see your needs. So thank you very much. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وخلصنا أولنا آية ترى لما يمشي كدم لطولي مكارن تبعون فمتع الله دار من مجد وانا ساكن كياما عن جنون رابطه وحلّا لو كنت الله ذي تنبيع الجنون ya kun yawaita daga mutane wato ko fatar da mutane da yawa aljannu ko fatar da mutane da yawa daman kakansu shine shedan yana ciki sai mutanen nan da aljannu suka rudar a duniya suka canja su wayannan mutanen za su ce wa Allah lalle sashen mu ya ji daɗi da sashen wayannan aljannu wannan confession ne dai akwai wanda za su yi abu nan comment denial amma da ƙarshe za su yi wato ikirarin cewa lalle mun ji daɗin juna da juna wato tsakanin aljani da ɗan adam jin daɗi ne shi yasa an tashi gama da ranar ba ƙarya ce daɗi muka ji to menene daɗi ne abu ne fa zaka gani suna kawata musu abun da yake hankali ma bai dauka amma shaytan yazo ya kawata shi ya zama kuma abu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace huffatin nar bil shahawat wa huffatil janna bil makare wuta an zage ta da shahawat duk abun sha'awa amma aljanna kuma makare me yake ba abubuwan sha'awa wuta shaytanu ne kamar yanzu yalluwa in ka tambayi likita zai ce kai a cire mu addini kawai ai wannan barna ce a duniya domin Allah ya wurin kashi daban wanda yake in mutun yayin da namiji na zuwa mishi zai halaka shi ya zama kashi na zuba a cikin shi ko da shi sai ya sa diaper to ne da yake a duniya to haka duka shan giya haka duka alfasha duka ba dadi a ciki amma shedan da aljannu suka kawata ma mutane sai mutane suka bi su wato alakan namiji da mutum da aljani alakan yana cutar da shi yana kauda shi daga hanyar Allah shine alakar haka take to ina aka samu kuma aljannu na azab ta mutane in a gaban Allah za su ji daɗi muka ji sai na suka samu kuma suna azabta mutane wato abun yana da silsila a littafin da ake kira taura ba maganan cewa aljannu sun shiga mutane suna azabta su babu shi yahudawa ba sa wannan abu abinda kirista ke yi mutum ya zo yana magana yana sumbatu yana farfadiya ana ce mai ana sa mai cross yana wai abunan yahudawa ba sa yi domin ba su gaje shi ba ba su gan shi ba daga addininsu amma in ka zo bible kafin mu zo qur'ani in ka zo bible shi kuma duk mu'jizar da Jesus alayhi salam ko Isa alayhi salam yayi babu kamar fitar da aljannu babu kamar fitar da aljannu in multitudes wato da yawa yake fitarwa saboda ka bible ya ce kai yana fitar da aljannu amma me bible din nan yace lokacin da Isa ya fitar da wannan aljani wurin wani mutum bai gani ya warkar da shi da ya fitar mai da aljani sai bible din yace ba a taba ganin irin wannan a kasan Isra'il ba ba a taba gani ba wato Isa alayhi salam sai fara fitar da aljani yahudawa ba su samu matsalar aljani ba kaka Isa ya fara a cikin bible to a ce ya fitar da aljani mutum ya warke ya fitar da aljani mutum ya warke me ya nuna kenan ashe aljannu ke sabbaba me cututtuka saboda haka da yazo wayubrul akmaha wal abrasa bi idnillah sai su kuma suke cewa a'a wannan warkawar cire aljannu yake su suna warkewa to qur'ani da yazo ya ga mana mu'jizozin da Isa ya yi wa anni akhluqu min at-tin ka hatta tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idnillah wa ubrimu al-akma wal abrasa bi idnillah wa nabbi'uhum bima yakuluna wa ma yadkhuluna fi buyutihim inna fi dhalika al-ayatan har da zuwa ƙarshen aya abubuwan da Isa ya yi amma Qur'ani bai ce Isa na fitar da aljannu ba shin akwai wata hikima da wata aya cikin wannan me hikima domin ɗan adam zai zo yi wayo ya yi basira ya yi ilimi ya yanka ɗan adam ya bi komai kuma zai san cewa cututtukan nan da kuke gani dukkan cututtukan nan suna da sababi to in Qur'ani da yana kwaikwayon bible ne da zai ɗauko shi ma a nan wurin da ake faɗan abubuwan da Isa alayhi salam yake yi da za a ɗauko shi ma cewa yana cire aljannu amma sai Qur'ani ya shiru qur'ani ya nuna ba wata alaka tsakanin Isa alaihi salam da aljanna. So wannan ya nuna alaka aljanna da dan adam shine na karkatar da shi daga addini kawata mishi rayuwa. To yanzu in an dauki hankalin mu game da aljannu an tsoratar da mu cewa azabta mutane suke yi, in an tsoratar da al'umma mata yara aka tsoratar da su cewa aljannu suna cutar da ku, sai mu mance da ainihin abin da aljannun suke yi. Domin masu irin ciwon nan na aljannu, masu ciwon aljannu ɗan kaɗan ne a cikin al'umma, ba su ɗaya cikin ɗari ba, ɗaya cikin ɗari. Alhali mutanen da aljannu ke ruɗawa, ruɗawa wanda za su kai su jahannama, ɗaya ne cikin ɗari kawai zai tsira. Kun fahimci abinda nake nufi? Abinda aljannun yake yi haƙiƙan قد استكثرت من الانس. الله da kai yake kun yawaita mutane, kun ruda mutane, kun jawo su jahannama. Sai mutanen su ce eh mun ji dadin juna ne, ashe jin dadin juna da aljannu shike kai mutum ne wuta. To kai mai wa'azi, maimakon ka nuna ma mutane yanda aljannu ke cutan mutane na gaske, suke kawata musu barna. Abin da ya dame ka, aljannu na shiga jikinka, ya zai shiga jikinka ya azabta ka, ya yi kaza, ya manci abin da ainihin to ko da aljannu ya shiga jikin mutum ya azabta shi, me aljannu yake so ya samu? Shi aljannu ya shiga jikin mutum ya azabta mutumin, kuma wai bai fita sai an kira Allah, aljannu ne zai maka abin da za ka koma ma Allah? A'a, ya fi ka wayo a wannan, ba zai maka abin da za ka koma ma Allah ba, yana maka abin da za ka bar Allah, ku da shi ku haɗu a ina? Wutar jahannama. Saboda haka koda yana da ƙarfin ya azabta ka, koda yana da ƙarfin ya azabta ka ba zai yi ba, domin me kan azabta shi kuma zai je yana kiran Allah, yana karanta Qur'ani, sannan kuma me ya dawo ma Allah, ni na hasara, ba zai yi ba. Sai sa ba su da wani ƙarfi a kanku. Wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li, ba wani ƙarfi da suke da shi a kan ɗan adam haka. Nafi ma kana li alaikum min sultanin, ba wani ƙarfi da nake da shi a kanku. Saboda haka ba tsoratar da mutane aljannu wai tsoron azaba na jiki, a'a, a tsoratar da mutane yanda aljannu ke kawata ma mutane ƙarya su durmiyar da su, su saba ma Allah. Shi yasa kowane mutum yana da ƙare, kowa yana da aljani shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowa yana da aljani. Aisha radiyallahu anha tace har kai ma yace hanni, sai dai Allah ya taimake ni shi nawa ya musulunta. Saboda haka bai umurni na da bai unna da wani abu sai me? To kai naka ya musulunta? Ka musuluntar da shi to. Kullu suke maka waswasa, allazi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas, su sa ka kai tabarna. To sai mu mance da wannan, sai mu ba su ƙarfin da ba su da shi. Shi yasa lokacin da Allah zai kira mala'iku, a ha'ula'i yakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna aljinna aktharuhum bihim mu'minun. Mala'iku za su ce subhanaka anta waliyuna min dunihim, domin in Allah ya ce mala'iku ku ne kuke mutane ke bauta su, kai ne waliyun mu, ba ruwan mu. Aljannu suke bautawa. Aktharuhum bihim mu'minun, mafi yawan mutane sun imani da aljannu, ba imanin wujudi ba, akwai su, akwai imanin mai aljannu yana da ƙarfi, bai da wani ƙarfi, kira kawai suke yi, za ka iya ƙin aljannu ya ce ka yi ka sha giya, za ka iya ƙin shan giya, za ka iya ƙin luwas zaka iya kin iskanci zaka iya kin sata duk zaka iya da karfi akan ka saboda haka baka da uzuri a gaban Allah ran tashin kiyama so mu nuna ma mutane abin da shedanni suke yi sun batar da mutane sun yawaita mutane kamar yadda Allah ya nuna ba wai cutar da dan adam suke ba daki suke ji da juna su kuma cututtukan da ake fara jifan aljani ko shan inna ko wasu abubuwa suna da nasu sababi wanda yake zuwa dan adam ya kai ya gane ya warke daga wayansu wanda aka sani kuma ana kan warkewa daga wayanda har yanzu ba a sani ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk magani yana da nashi ne cututta tana da nata magani kuma shine mu'jizan qur'ani da ina akwai koyon ahlul kitab ne da yazo da wannan magana kai ko da Allah ya ce ma wa id sarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di wa musa ba su ce min ba'di wa isa ba qur'ani ya nisantar da isa da wa da aljannu ba su ji ma injil ba balle yau ka zo ka ce eh isa yana amfani ko yana abu ma mu'amala da aljannu qur'ani ya nisantar da isa daga aljannu bible kuma bi shi ne imam idrisi domin za mu zo mu gane cututtuka ga abubuwan da suke faruwa yaro ne yana da ciwon schizophrenia yana jin maganganu yana jin abubuwa ciwon kwakwalwa ne to duk da haka musulunci ya yarda a yi ruqya amma ya zama da littafin Allah da kalmomi masu tsayyiba masu kyau domin amfanin da Allah da ya jikinmu ya sani jikin ka dan adam Allah da ya shi ya sani wani lokaci magana mai daɗi za ta iya warkar da kai daga ciwo wata kuma magana muguwar magana za ta iya sa maka ciwo da ka kasa ma bacci magana ce fa ta rikita ka to ana kiransu wannan psychosomatic disease cututtukan da suka haɗu da hankalin mutum da jikin shi wayannan cututtukan ba abin da ke warkar da su sai abin da mutum ya yarda da shi in nasara ne kun ga ya yarda da cross dan sa mai cross sai ji sauki sai ji sanyi musulmi mai yarda da shi to dan karanta mai qur'ani sai ji me sauki to tunda har akwai wannan Allah ba zai haranta muna mu ji dadi da qur'anin mu ba kun fahimta ka amma wa yake warkarwa wa idza maridtu fa huwa yashfin Allah ke warkarwa shi yasa kuma ba an yadda ne ayi jaiz amma ba a son ya zama mutum ya dogara kan shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace 70,000 min ummati yadkhuluna aljanna bighairi hisab sai sahabbai suka tambaye baye wayannan cikin su yace su ne la yatatayyarun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun mutanen da ba su tatayyur shine ba su da shu'umci ka fito an ga wani abu sai a ce koma canfi ba su da canfi wa ala rabbihim yatawakkalun ba su la yastarqun ba su neman malam wani amin tofi ba sa nema me suke yi akan Allah suke dogara shine a'la daraja na imani komai same ka ka dogara kan me Allah baka neman wani ya maka sai dai kai kaiwa kanka ka karanta qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da mu'awwizatai yake cewa sahabbai an saukar mun da surori ido bai taba ganin su ba domin maganin da suke yi kuma Aisha tace yakan yi addu'a iri-iri amma da aka saukar da qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas shi ne ya bar dukkan addu'o'i ya koma kansu wato su ne nasu ha sun goge dukkan addu'o'i domin duk wanda ya lazumce su ba abin da zai safe shi na aljani da me da shedan nan mutum magani kenan ayoyi biyu na suratul baqara amana rasul imam zalilahi min rabbi wal mu'minun shi ma annabi ya faɗi falalata sahihin gantacce ayatul kursi wanda ya karanta Allah ya mai himaya, Allah ya mai allurar rigakafi wanda ta fita polio. To me yasa za ka yi ma wani istirqa'i? Ka koya ma mutum kula a'udhu bi rabbil falaq, kula a'udhu bi rabbin nas, in kun ga yana da irin wa'innan cututtuka na damuwa, waya ne na damuwa? Ya lazimce su, shikenan maganin, kuma ya tawakkali akan wa Allah, shi za ku koya mishi, shine maganin cutar shi. In kuma cutar shi ciwo ne, domin akwai cututtukan da ke sa sun batu, typhoid psychosis, mutum yana ciwon typhoid, shi typhoid din yana sa wata 'yar hauka, typhoid kuma yana rarrake jijiyoyin hanji in yi tsanani, to psychosis din nan da yake sa wani zazzabin typhoid yake yi, maimakon a kai shi asibiti a kawo mai magani a bashi, sai a kai shi a ta mai tofi ana bashi ruwan tawada yana ta sha, sai aljanu sun dame shi da basiri, yana sa shi ma ciwon basir, kai zazzabi kan shi yana sa sun batu. Ashe ku yinka duba kuna zuwa kuna kai mutanen ku asibiti, yana da mahimmanci ku ji wannan, yana da mahimmanci, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane magani yana da, kowane cuta tana da nata magani, domin da yawa ana cutar mutane ba a hana ka addu'a ba, ka koyi addu'an ka yi wa kanka ita ce aula, in kuma ba ka iya yi lalle lalle ba komai in wani ya maka, amma ba shine aula ba, ba shi ake so ba, amma ya kasance da Qur'ani da kuma magana tayyiba, magana mai kyau, ba maganan aljannu, ba maganan ko bokaye, ba ya kuma aki a ce ka kawo kina kuya ko ta kaza ko wani abu, to haka za ku tsare, wato haka za ku tsare aqidar ku. Samun kuɗi da aljannu, to aljani ba abinda zai iya maka, ba abinda aljani zai iya ma mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana yana sallah sai aljani ya gitta, yana so ya bata mishi sallah sai ya kama shi, da ya kama shi sai ya daure shi a irin wannan saniya na masallaci, sai ya tuna addu'ar dan uwan shi Sulaiman, rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, domin Allah ya sahara wa Annabi Sulaiman shi kadai aljannu, yake sai na sake shi khasiyan kaskatance. Anan manzo Allah ce fa amkanani Allahu alaihi, sai Allah ya dora karfi na akan shi na kama shi, amma da ya tuna Annabi Sulaiman shine ya addu'an Allah ya bashi mulkin da bai ba kowa ba, a cikin wannan mulkin shine sarrafa aljannu, yi da aljannu da yake so. Duk wanda ya zo yake maka yana da ruhanai, yana wasu abubuwa, wannan babban babban makaryaci ne, ba wanda Allah ya sahara wa ruhanai aljannu sai wa sai Annabi Sulaiman shi kadai. To ba sahara ma aljannu ba, lafiya ba kwana abu
kamar shirka shirka maka shirka samun mutum shirka kamar sai yayi wani abu ko sai
zai iya kare ba abin da zai yi. In ka ga wani abu ya yi to istidraji ne, istidraji, domin Allah na istidraji, amma ba su da wani karfi. Annabi Sulaiman ne kadai Allah ya ba wannan abun nan. Bari mu baka misali, za mu karanta aya cewa Allah ya aika manzanni zuwa ga mutane da aljannu, amma na aljannun sai sun ji risala daga na Annabi, wa sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran, su suke zuwa wurin mutane, amma babu aljani Annabi, sai dai su ji risalan musulmi. To in akwai musulmai a cikin su, to amma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, in an ce ma musulmi su fita wa jahidu fi sabilillah, ku jihadi fi me fi sabilillah, wannan khitab ne ga wanda zai iya, ba yara mata a ciki ko akwai da yara da mata akwai, to a cikin khitabin nan akwai aljannu babu su, dan me? Dan ba za su iya ba. Aljani bai iya sarrafa madda. A Sulaiman kadiyya ce daban, Allah ya bashi mulki. Iska tana daukan abubuwa, iska ba ta yi. Hudu hudu yana magana, hudu hudu bai magana. Allah ya bashi wannan mulki Suleiman shi kadai. To da aljani na wani abu da yakin Badar rabi mutanen mu rabi kuma aljannu suna da nasu aljannun ko da mutanen to ba sa yi ghayr mukhatabun ba ma a kira su su jihadi ba ba ma haka ba to zakka wa atu zakka kuma da zakka da aljannu sun mallaki kudi da dole su kawo zakka su kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ko su kawo Abubakar a raba ma mutane jama'a zakka ko ka ji wani aljannu ya kawo zakkar shi domin ba su da madda ba su iya sarrafa madda ruhanai ne rayuwarsu kuma ruhaniya saboda haka duk wanda yace ya dore ke da ne kai yana da aljannu za su yi mai wani abu makaryaci ne Aisha ta shafa ma da irin wayannan wani suka fara cewa ai Allah annabi ya ga Allah annabi ya ga Allah take to duk wanda yace manzon Allah amma ita da yake mijinta ne kace man za'ama anna muhammadan mijinta ne to zaka halaka kira sunan mijinta ya ga Allah to yayi wa Allah babbar ƙarya dan me la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrik al-absar wa huwa al-latiful khabir wata aya kawai da ka ji ta zaka iya kore ko menene ma ba sai ka ji sanadinta ba wanda yace an ga Allah makaryaci ne الشافعي إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم شافعي يجب دون ديتك يا جاء الجني ما قد يأتيني ما كان غنشي دشي إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم كنا سنة غنيو كندا حيث كندا باقوا غنينسو شيسا كو كاي إكسري كو كاي ألتراساون وذاك جاء الجني با باقوا غنينسو أما الله زي شير ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين كو بهكا با كما ذا اغا كاوين شي با نان مجاز ني على المجاز با على حقيقه بني اما وانشان على حقيقه تو ده ابن عباس ده عائشه ده عائشه كما تاي امفاني ده حديثي ينا ذاك بايبايا wanda yace annabi ya ga Allah to yayi wa Allah babbar ƙarya anya da mutum ya ruqiya an kansu in kai ma wani shine istirqa cewa me a'a wannan wai speaking in tongues suke kiran shi mutum na magana da wani yare daban can ko ku a ce ana magana da aljani to she speaking in tongues kirista ne suka zo da shi cewa in sun haɗu suna karanta injil ruhul qudus zai sauka me alamin ya sauka mutane za su fara maganganu da yare iri-iri kawai wanda kamar mutum ne haka ba hausa mai yaren china to shi ma yanzu dai da ilimi yazo sai ka gane zikir mai gulagwanci kawai yake baya faɗin komai amma in kana yi sai dan ni ban san Chinese ba zan ce kana Chinese ne na ɗaya kenan na biyu shine wayanda aka zo ana musu magani na ciwon aljani sukan canja magana kamar mace kaji tana magana kamar wani sautin ƙato ko ƙato yana maganar jariri wasu irin wayannan abubuwa to wayannan ba waya jini ne ke magana ba shi mara lafiyan ne schizophrenic shi ne yake canja muryar shi ya yi wayannan magana kuma yana nan da hankalin shi amma yana jin daɗin abin da kuke mishi kun fahimta kuma gobe zai dawo ko jini zai dawo wayanda maganin su akwai shi schizophrenic ne shi yasa in na kirista ne in an kai mai cross yanda kuma na musulmi an kai mai ne qur'ani yanda buda in an kawo mishi tazwahar su ya danganta daga wani are kace daga abin da kai imani da shi cuta ce ta dan adam amma qur'ani shi sa na tsaya kan ayan nan rabbana samta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana da in juna muka ji ba wai wannan ya azurta wannan ba kuma shi zai kai mu ga wannan aya ta biyu me Allah ya ce wa kadhalika ay kama matta'na usatil insi wal jinni ba'dhum bi ba'd nuwalli min al walayati bi ma'na al imara an ay nu'mir wa nusallit ba'd al zalimin ba'dan ay al ba'd kama kanu yaktubuna min al ma'asi wa kadhalik hakanan bi kama matta'na usatil kaman yanda muke jin da'in mutane masu barna tare da aljannun su ba'dhum bi ba'd fashin su da sace hakanan muke jibintar da الظالمي ساشن سودة ساشن ولاية من آيات نولي من الولاية بمعنى الإمارة واتوهاك الله كتورا الظالمي كان الظالمي واتوهاك الله كتورا الظالمي كان الظالمي أقول ببما علمي يكي تيوا أقول حديثي لأكي يهو لشي كودك بإنغان تبا أعمالكم أمالكم wato aikin ku shine ma'aika wato shugabannin ku Allah na sama mutane shugabannin su yanda suke malamin ne yace yau zai shekara 30 yana nema ayar da ta dace da wannan abun bai samu ba sai yace sai da Allah ya zo ya dora mishi fahimtar wannan kazalika ni wali ba'da zalimin ba'an fa wannan aya ya gane wato azzalimai sai Allah ya dora azzalimai akan su amma me dadi suke jin juna shesa mutane in kuna son shugabanni na gari ku din ne za ku fara ne canjawa wallahi in kun canja yanzu nan Allah zai canja in kun canja yanda kuke haka Allah ke dora muku to muna canja salo ne muna saba ma Allah muna wannan in sabo muke sai Allah ya kawo mu na mai sabo in handama muke sai Allah ya kawo mu na mai handama in kaza muke sai Allah ya kawo mu na mai kaza da kuka wahala sai kuna neman me ha canji iri ne wani irin canji kuke nema sauki amma wani irin sauki irin na afuwa da rahama ko intiqami da matsi mugaye fi sabilillah yanda kuke haka kuke haka za sa muku saboda haka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa ku sa tausayi a zukatanku ku sa rahma a zukatanku ku sa afuwa a zukatanku sai Allah ya muku afuwa sai Allah ya muku rahma sai Allah kuma ya gafarta muku naku zunubai amma in ka damu da zunubin wani to kai ma Allah zai fito da kai da zunubinka akwai in za a yi hisabi wanda zai tsira Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga wa Aisha ba wanda zai shiga aljanna da aikin shi yace har kai ɗaya har ni sai da in Allah zai lullube ni da rahamar shi domin dukan mu ba istisna'i
har ga ta malam ga mai musulunta na miji
wani ayi kake ji kana jin turanci to islam ne submission to Allah all the prophets the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam So we want you to recite after us. قُلْ أَشْهَدُ اللَّهُ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ You have to testify there is no God except Allah and Muhammad is his messenger. What is your name? Emmanuel. Okay, what is your Islamic name? Ibrahim. Okay, very good name. We'll give you they'll assist you. Then we have a committee where they will listen to your comments and tell you what to do. Like you take baths, the prayer and everything. Thank you. to wakadhalika nuwalli qaw wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubun wa to haka nan dai Allah ke jibin tarar da wani sashi akan sashi yanda mutane suke haka Allah ke musu in kuna son canji ku canja kanka in kana son mai gaskiya ka sa gaskiya a zuciyarka in kana son mai tausayi ka sa tausayi a zuciyarka in kana son duk mai kake so ka sa a zuciyarka shi zaka samu ba ce kun ga dole sai mun dawo Allah in mun dawo Allah da gaskiya sai Allah ya ba mu shugabanni masu son addini wanda za su gaya da addinin Allah domin wallahi duk duniyan nan da muka gyara ku sani fa ko ko bushara in dai bushara ne duk maganar kuɗi da kuke gani za a zo kowa ya wadata kowa zai samu kuɗin da yake so Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wasu ƙasashen sun samu in ka je irin su Dubai ka je irin su Kuwait yaro na ciki ma yanzu an samu albashi kuɗin nan in dai shi ne matsalar ku kada ku damu kowa zai samu kuɗi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai imani abinda zai dame shi shi ne wa zai karɓi zakashi saboda haka kuɗi na zuwa dukiya na zuwa kowa zai wadatu in mata kake so za a zo mutum ɗaya mata hamsin cikin hamsin za ka zaɓi hudu ka ji wani akabara kada ka yi fata a ga wannan lokaci domin in ka cire hudun nan na halal wa'ancan fa me suke yi a tsakiyar hanya mace kawai za ta buɗe ta fara zani shi kenan halal kowa ma ya hau a lokacin ba a maganar Allah amma ga duke an same ta shi yasa muke kiran hankalinku abin da ya kamata mu tsare mu dame mu shine addininmu mu tsare wannan addini in kun ga kamar irin na damu ina irin wannan project ina nuna ma mutane ina kokarin jawo hankalin malamai domin addinin nan ana rusa shi yanzu da addini ne fa da addini ake rusa shi me yake kawowa dauke ilimi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai karshen zamani ba wai za a dauke qur'ani bane a yana nan har tashin kiyama amma ma'anar fa fahimtar shi to fahimtar qur'anin nan da aka saukar ita ce fahimtar mutanen nan karni na daya na biyu na uku shine musulunci duk wani abu da yazo ba musulunci bane shi yasa nake kara maimaita muku da yawa akan mutane suka mun fatawa ne mai sauki da sun dauki risala ko al-akhdari ko ashmawi da wannan matsalar ta gauce suna jin malamai na fatawa wannan ya fatawa can wannan ya fatawa nan yanzu ba kai ba malami kace malam me aka ce masalan arisala ina haila shi kenan ya gaya miki kin ga kin huta da ra'ayin shi to in muna haka muna tambayar me salaf suka ce ka huta da bacewa ba an iya batar da kai a duniyar nan in dai kullun tambayan ka me salaf suka ce muna rikici matsalan wai su sun ce a faƙalle in za mu yi zikiri wai sun ce ka a faƙalle me ku ba faɗa a zauna me salaf suka ce ana faɗa wai su a yi maulidi ko ka yi maulidi ku bar faɗa ku sauki me salaf suka ce game da maulidi wani sun zo da ganga a yi bandiri wani sun ce a'a ku kwantar da hankalinku me salaf suka ce game da me bandiri da ba a warke ba in kana son gaskiya yaro ya zo maka da Abu Dawud a hamata da wani hadisi da ya haddace shi da daddare ya zo yana so ya ruɗa ku to kai hadisin nan naka me salaf suka ce game da shi yawan wale ba ashe bin salaf shi ne maganin ɓacewa a wannan addini kuma shi kadai zai ya hada mu kazo wani yana zagin Aisha yana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta wannan to me salaf suka ce ba salaf din da ya zagi wannan sahabi sun yi rikici sun yi fada amma dukkan su sun ce ku musu uzuri ba yana cikin risala ba ka neman musu ne makharaj shine maganar salaf ka kawo bakinka kai shiru game da salaf shine suka ce ba ruwanka tilka ummatun kad khalat laha ma kasabtu alaykum ma kasabtum to wannan mai salaf suka ce shine salafiyan gaske ba ka dauko ayar qur'ani ko hadisi ba kana fassarawa to in mun bi salaf za mu tsira kaka daga dukkan rikici da abu saboda haka a wannan kasa ilimin da yawan zu me yasa muke assafa a dawo da ilimin shine zai an huta da rikici in malami a Kano yayi ma mace fatawa game da haila to shine malami Amina zai yi shine malami a Maiduguri zai yi za a samu rudani ba za a samu rudani ba to amma an ce kowa a barshi da ijtihadin shi kowa Imam Malik ne kowa Imam Bukhari ne kowa waye ne Zibawi ne to ya za mu kare sai mu yi ta fada akan abin da bai kai ya karata ka ta karya ba saboda haka darasin da muka samu yau yana da muhimmanci game da rayuwarmu cewa aljannu suna ma dan adam barna a wurin ubangiji ranar tashin kiyama aljannu na barna amma barnar da suke yi suna kawata ma mutane barna haramun su mai da shi halal kuma ya durmiyar da su zuwa jahannama shine matsalar aljani amma aljani da jikin mutum da cutar da mutum wannan ba fanne shi bane Allah yake cewa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amri Allah Allah ya tsare dan adam musulmin da kafirin ya yi shi fa ahkama su ya gyara shi ba abin da zai cutar da shi in ka gan shi da wani cuta na kwakwalwa to kai shi ina asibiti kuma kula kana mishi karatu ya yi karatu kuma ya imani ya yi imani da cewa Qur'anin da Allah ya saukar ya fi duk wani shaitani saboda haka in annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce mutum da ya karanta kula a'udhu birabbil falaq kula a'udhu birabbin nas sun ishe shi fa baka yadda da maganar manzo ba to ya annabi ya ce sun ishe ka amma duk da haka kai kana bi wani aljannin yana can ya liƙe to muna kira ku bi tsoron aljannu انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين كدي صوران الجني ان زي كركتر دا كاي كدي كين شريعه الله لاني زاكو صوراتر دا متاني دومين ران تاشين قيامه مفي يوان متاني النبي صلى الله عليه وسلم يتي ادم الله زي فتر دشي يتي كدوكي بعث النار متانين دا زا تورا وتا سي تنبي الله نو زان ديبا sai Allah ya ce cikin dubu mutum dubu ka dauki daya kawai amma 999 duka ɗan wuta ne da aka yi haka sahabbai suka ji tsoro to waye a cikin wannan ɗayan nan waye a cikin ɗayan nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata al'umma sunanta ya ajuju wa majuju to in an ɗauki ɗari an ɗauki 99 a cikin su sai daya daga cikin ku shi yasa kenan ɗan aljanna aka ce kamar bakar saniya ce da ɗan farin gashi koko farar saniya da ɗan bakin gashi sune aljanna mafiya mutane yan ina ne to waye ruɗa su aljannu to duk barnan nan da aljannu suke yi sai mu kau da ido sai mu je ba aljani karfi kuma ba aljani karfi imani da shi ne ba shi karfi imani da shi ne kuma yana durmiyar da mutane jahannama domin ka kwaci karfin daga Allah ka bawa aljani ko ya kawo maka kuɗi ko ya warkar da kai ko ma menene bal kanu ya'buduna aljinna aktharuhum bihim mu'minun aljani suke bautawa mafi yawan su sun imani da aljanni imanin ba wai akwai ba kowa imani akwai aljani amma imanin aljani na taimakawa
Alhamdulillah.